sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani Rice tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 21 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa masana a fannin tsaro da jami'an fafutuka a Jamhuriyar Niger sun fara bayyana damuwarsu bayan da ƙasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojojin da ta kwashe daga Burkina Faso zuwa gida.
To ga mutane nan 400 dan mi ba a kai su can, sojawa 400 an kai su Ukraine, ai za su taimaka ma Ukraine, inda gaskiya ne mayaka ne suna so su taimaka mu.
Za kuma ku ji cewa ƴan bindiga a Jamhuriyar Niger na ci gaba da amsa kiran hukumomin kasar ta hanyar ajiye makamansu, inda suke fitowa suna rungumar shirin zaman lafiya. Sannan a ci gaba da shirye-shiryen musamman da muke gabatar muku kan zaben Najeriya da kuma tasirinsa akan jihohin kasar. Yau za mu haska fitilar mu akan jihar Filato, amma kafin nan ga Sarfilo da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi nan lafiya ga labaran duniya. Yau Talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi kasar Russia da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin Kherson da ke kudancin kasar, bayan harin makami mai linzami da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar tare da jikkata wasu 16. Zelensky ya kafe a manhajar aika sako ga jama'a ta Telegram cewa a tashar mota da yankunan gidajen fararen hula da wani babban gini da kuma tashar zirga-zirgar jama'a an taɓa su. Rundunar sojin Rasha na ci gaba da lugudan wuta a kan Kherson. Har ila yau suna kashe fararen hula ba ji ba gani. Shugaban na Ukraine ya ce duniya ba ta da ƴancin mantawa na ɗan wani lokaci cewa zaluncin cin zarafi na Rasha ba su da iyaka, in ji shugaban na Ukraine. Rasha samu santa harin da aka kai kan fararen hula. Yau Talata, Jill Biden za ta tashi domin ziyarta ta farko a nahiyar Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka, tare da shirin tsayawa a Namibia da Kenya, a cewar Father White House. Biden za ta mayar da hankali ne kan ƙarfafawa mata da matsalolin ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addaba sassan nahiyar. Za ta kasance jami'ar Father White House ta farko da za ta ziyarci Afirka a bana, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wata sabuwar dabara dangane da nahiyar, tare da yin alkawarin ziyartar manyan kasashe. Ziyarar ta Dr. Biden ta ginu ne akan taron shugabannin Amurka da Afirka na bara, kuma a matsayin wata shaida da ke nuna kudirin shugaba Biden na cewa Amurka na tare da nahiyar Afirka baki daya. George Debomont, babban darakta mai kula da harkokin Afirka a kwamitin tsaron ƙasa, ya shaida manema labarai a safe yau Talata. Shugabar Taiwan ta ce tsibirin mai cin gashin kansa zai zarfafa alakar soja da Amurka. Shugaba Tsai Ing-wen ta yi wannan alwashi yau Talata, yayin wata ganawa da 'yan majalisar dokokin Amurka da suka kai ziyara a birnin Taipei. Ta ce Taiwan za ta ƙara yin haɗin gwiwa tare da Amurka da sauran abokan dimokuraɗiyya don tunkara ƙalubale masu ƙarfin gaske, kamar faɗaɗar mulkin kama karya da sauyin yanayi. A shekarar 1979 Amurka ta sauya shekar diflomasiyya ta ɗaukar Taiwan a matsayin yankin China a shekarar 1979, amma ta samarwa Taiwan da kayayyakin soja don kare kai ƙarƙashin dokar hulɗar Taiwan. Beijing ta ɗauki tsibirin da ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a matsayin wani yanki na ƙasarta, duk da cewa tana gudanar da mulkin kanta tun bayan ƙarshen yaƙin basasar ƙasar China a shekarar 1949, lokacin da 'yan gurguzu na Mao Zedong suka fatattaki sojoji 'yan kishin ƙasa na Chiang Kai-shek daga babban yankin. Ƙasar China ta sha alwashin mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta ta kowace hanyar ta dace, ciki har da ƙwace ikon da sojoji suka yi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Pakistan da Taliban na Afghanistan suna tattaunawa a yau Talata don warware bambance-bambancen da ya kai ga rufe iyakarsu mafi hada-hada kwanaki biyu da suka gabata, inda dubannan manyan motocin ɗaukar kaya da matafiya a ɓangarorin biyu suka makale, a cewar jami'an ƙasashen biyu. 'Yan Taliban sun rufe hanyar wucewa ta Tokham tare da makwabciyar ƙasar da ke gabashin ƙasar a ranar Lahadin da ta gabata, suna zargin jami'an shige da fice na Pakistan da rashin mutunta 'yan Afghanistan musamman ma waɗanda za su je neman magani Pakistan. Har ila yau tashin hankalin ya haifar da 'yan rigajeruwa a rangama tsakanin jami'an tsaron ƙasashen biyu akan iyakokin da ke kusa da su ta 'yan sa'o'i, inda suka kashe wani mai gadi na Taliban tare da raunata wani sojan Pakistan, in ji majiyoyin tsaro. Tunanin jami'an kan iyaka na ƙasashen biyu suka gudanar da shawarwari da dama domin kwantar da tarzomar tare da sake buɗe mashigar kan iyakar. Ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ke kan iyaka da kusan kilomita 2,600, amma Tokham ta kasance a rufe kuma ba a san sakamakon tattaunawa ba a yammacin yau Talata. Daga ƙarshe wasu 'yan sama jannati biyu na Rasha da wani na Amurka za su ci gaba da zama a tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS na tsawon watanni 6 saboda lalacewar da jirgin su yayi na Rasha. Sergey Prokofiev da Dmitry Fetelin da Frank Rubio sun shirya kawo ƙarshen zaman su na watanni 6 a cikin tashar sararin samaniya ta ISS a ƙarshen watan Maris. Amma hukumar kula da sararin samaniya ta Rasha, Roscosmos, ta faɗi yau Talata cewa 'yan sama jannatin uku za su ci gaba da kasancewa a sararin samaniya har zuwa watan Satumba. Jirgin mai suna Soyuz MS-22 da ya ɗauki ma'aikatan zuwa tashar samaniya ta ISS a watan Satumban da ya gabata yana tayoyin wani sinadarin sanyaya jirgin tun tsakiyar watan Disamba, wanda Roscosmos da hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka NASA suka ɗora alhakinsa a kan wani dutsen sararin samaniya da ya afkawa jirgin.
Da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, masana a fannin tsaro da jami'an fafutuka a jamhuriyar Niger sun fara bayyana damuwarsu bayan da ƙasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojojin da ta kwashe daga Burkina Faso zuwa gida a maimakon kai su ƙasar kamar yadda aka ayyana daga farko. Amma wasu sun shawarci hukumomin Faransa da su aika waɗannan sojoji zuwa Ukraine. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sulemu Minibar ya aiko mana.
Dakarun musamman na Force Special kimanin 400 ne ƙasar Faransa ta girke a ƙasar Burkina Faso a matsayin wani ɓangare na matakan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Sai dai rashin ganin wani bayyananan sakamako ya sa gwamnatin riƙon ƙwaryar Burkina Faso yanke shawarar kawo ƙarshen ayyukan waɗannan sojoji na rundunar Sabr, waɗanda da farko Faransa ta yi shelar za ta zo da su Niger da Côte d'Ivoire, amma kuma ta canza ra'ayi. Mai sharhi akan lamuran yau da kullum masaunin Faransa Sadiq Abba na bin diddigin abubuwan da ke wakana a yankin Sahel.
Wannan sojojin nan wanda suka bar Burkina Faso sojoji na musamman ne, su ne ake ɗauka kaman in za a kashe wasu manya-manyan mutane na jihada kaman Drukdel, kaman Abu Arna al-Sahrawi. Manya-manyan mutanen nan su ne ake sa tare da su a kashe mutane, kuma aka ɗauki kaman 'yan Faransi aka ɗauke su otage, su ne suke yin abu. Kaga to wannan duka kenan, ba a ga aikin da za su yi ba in suka zo Niger. Da yake yanzu harkokin sun cakule tsakanin Mali da Faransa, kaga in suna Niger ma ba su iya tafiya Mali, in suna Niger ma ba su iya tafiya Burkina, tunda Burkina ma abun ya lalace. Kenan shine aka ga in dai kurin a Niger za su yi amfani, tunda akwai sojoji 500,000 ba sai an kawo wasu abubuwa ba. Kayan nasu ma da aka ɗauka cikin jirage aka sa shi, inda Niger za su ta yi kasan ba sai sun shiga jirage ba sai su ratsa kurin. To da yake cikin jirage ne, kenan nesa da Burkina Faso ne za su tafi.
Da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin Faransar, shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na cewa abu ne da ka iya haifar da gibi a fagen daga idan aka yi la'akari da yanayin tsaro da Burkina Faso ke ciki a yau.
Tunda kasar Burkina Faso ta buƙaci haka, Faransa ta aiwatar suwa. Yanzu kasar Burkina Faso sai ta yi kokari ta mai da hankali ga yaƙar ta'addanci ita dai, tunda kamar ta nuna za ta iya yin shi a haka. Jiya ma an samu bayanin cewa an yi asara wajen soji 50 da wani abu, barmakin 8 wanda an kafa.
Jigo a kungiyar MS Sando ga mace Muhammadu wanda ke farin ciki akan matakin soma ficewar sojojin da ya kira na mamaya daga yankin Sahel, na ganin gwamnatin Macron ta yi kuskure.
Yau Zelensky ai yana son bindiga, yana son mutane, kuma Zelensky yace you know Europeans zai shiga, kuma sun ce suna taimakon shi da kaya. To ga mutane nan 400 dan mi ba a kai su can, sojawa 400 an kai su Ukraine, ai za su taimaka ma Ukraine, inda gaskiya ne mayaka ne suna so su taimaka mutane.
A ƙarshen makon jiya ne ƙasar Faransa ta fara kwashe askarawanta 400 daga Burkina Faso bayan shudewar wa'adin wata guda da gwamnatin Captain Ibrahim Traore ta bayar akan buƙatar waɗannan sojoji na rundunar sabur su fice daga ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka da wannan rahoton Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda 'yan bindiga ke ci gaba da amsa kiran hukumomin kasar ta hanyar ajiye makamai suna rungumar shirin zaman lafiya. Wannan karan 'yan bindiga fiye da 20 ne suka miƙa wuya bayan sun jima suna addabar mutane a ƙasashen Libya, Algeria da Niger. Daga Agadez, wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani.
Yan bindiga guda 25 ne dai suka miƙa wuya tare da makamansu ga mahukuntan ƙasar Nijar a lokacin wani biki wanda majalisar jihar Agadez ta shirya a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Agadez. Yau dai kusan shekaru da dama ne dai da matasan suka addabi iyakokin ƙasashen Libya da Algeria da kuma Nijar ɗin kanta ta hanyar tare-taren hayoyi da kwace dukiyoyin jama'a. Abaka Jibrilla, mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez.
Zaman lafiya ta fi komi, kuma kun gani jihar Agadez shekarun da suka wuce kun san akwai tashin hankalin da ta samu. Cikin tashin hankalin da ta samu yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jihar. Kun san ya kamata ba kowa ba ya kamata yana rike da su. Wannan abubuwa su ne ya kamata kowane cikinmu ya yi kokowa don a zaman lafiya. Tunda zaman lafiya ya fi a komi a cikin jihanmu a gada. A kautamta musu cewa ai in mutum baya da aiki ma in bindiga za a doka bai samu aiki ba, wannan ba aiki ba ne, kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman lafiya.
To sai dai hukumomi a Agadez sun baza jami'an tsaro a kan iyakokin ƙasashen domin murƙushe sauran 'yan bindigar da suka ki tuba. Injiniyar Malam Sani, shugaban da'irar yankin Arlit, ya ce mun baza jami'an tsaro a ko'ina a kan iyakokin ƙasashe maƙwabtanmu domin mu ga mun kawar da waɗannan ɓatagarin da suka addabi jama'a. Mun san akwai 'yan bindigar da suke fitowa daga sauran ƙasashe maƙwabta, saboda haka ne ma za mu hana idanuwanmu bacci har sai mun kakkaɓe sauran 'yan bindigar da suka miƙa wuya. To ko yaya al'umma ke kallon wannan miƙa wuyar da 'yan bindigar ke yi? Ga dai wasu daga cikinsu.
To yau gaskiya mu muna ganin matsalar karuwa ne take, wata sabuwa ma ta zo, kowa fa sai ya kama, saboda zaman lafiya shine aksine a Niger.
Har yanzu da sauran rana akaba, har yanzu muna jin an yi kaza, rashin tsaro ne, kuma a dauki mataki wanda yake.
Masana harkokin tsaro na ganin akwai hanyoyi da dama da za a bi domin fitar da yankin Sahel daga har-haren 'yan bindiga masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da karuwa. Tare da cewa Niger ita ma ta shiga yunkuri da duniya da sauran kasashen ECOWAS da AU suke yi na kwace makamman don kusan duk barnar da za a yi da waɗannan makamman ake yin su. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Hamid Mahmud. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen musamman da muke gabatar muku kan zaben Najeriya da kuma tasirinsa a kan jihohin ƙasar, yau za mu haskaka jihar Filato ne. Ga wakilin muryar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji da bayani.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka riƙe makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Filato da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Filato da ke da ƙabilu fiye da 50 ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu, wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya ƙirƙiro jihar Filato daga Benue Filato a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe.
Yanzu kan mutane sun waye sosai, kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da, wani su za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties din da na gani suna amo a cikin campaign nasu dukan sun sa abin da suke yi. So abin da ina so su duba shine wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba.
Jihar Plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20, wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta 1902 ne Turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya sayi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma an gan duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen Plateau suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne? Manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda daya ya yi amfani da shi? Zancen ma'adinai yanzu in ka tashi kaje ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka. A ce kana yin illegal mining, wato kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba. To amma matasan nan wasu suna ce to a bamu izini, amma in zamu iya mu biya haraji ne ba su samu wannan zarafi. Amma zaka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje, yana to nan ma'adinan nan yana kwashi yana tafi da shi, gwamnati ba za su ce mishi komai ba.
Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunkaho da su a Afirka ta Yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, yace babban bukatar su shine tsaro.
Kostomomin mu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su, mu ma ya taba mu. Sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai, wani ko yana so ya zo ya yi sayayya in ya auna abin da zai kashe a hanya, to gaskiya zai haƙura, sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi webin kuma dama a kasuwanci ba kaman zuwa da kai bane. Abin ya taba yan kasuwa sosai, kuma musamman mu a Jos North, dan zaka samu gida da sama da mutum 30 ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya, kasuwar dai a idan aka dogara. To inda gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba, to wannan abin zai iya shafan su suma, saboda in kai ka tsare danka ka bashi duk abin da yake bukata, to wanda baka tsaren ba shi zai addabe kai, addabi ayan kai, addabi duk wanda kake ganin ka killace.
Kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa, malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba.
Imam Abdullahi Abubakar, shi Ubangiji halittu shi ya halitta mu, to ya kai za ka sa makafi ka kashe ran da shi ya yi? Shi ne da kullum abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Davo Dafe. Muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa Ubangiji shi ne yake ba da mulki, saboda haka abu mai kyau shine annasu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Latino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Wai wayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya roƙi na duniya.
Madalla, a gaida Zainab Babaji da ta hada mana wannan shirin. Masu sauraro, bari kuma mu shakata da wannan.
Bambance da ku ba hamsawa.
kasan Kano har Asmara daga Asmara har Ko'ina. Mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan zuwa. Nigeria, yo she zanjani Kano, yo she zanjani Babangida, nitini na gaida Babangida, yo she zanjani Babangida, nitini na gaida Babangida, don hawa ni jiri jiruwa kuma ban hawa ni jiri yin sama da mota ta zana zone kike wa motar yayi da mota ta zana zone kike wa motar yayi.
Madalla, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger daga bakin Haruna Mamman Bako.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda ake ci gaba kafsawa a shifar Lake ta kwallon kafa ta wannan kasar inda akai wasannin cikonkonte kamar haka. Wasannin mako na 8 a Kokana ta shakashi dai da banza a hannun USGN a Arlet a jihar Agadez. Yannan kwantan mako na 10 Salis Sporting Club ta shakashi banza da dai a hannun IS Police dukkan su dai na babban birnin Yamai ne. A wasan kwantan mako na 8 Irana ta lele AS Duanta Custom da Cibiu da Nema. A kwantan mako na 7 wasan Akokana da AS Duan Akokana ce ta nasara a ca Arlet a jihar Agadez da Cibiu da daya. A kwantan mako na 4 AS Ninjelek ta wajen Gwarzo ta Maradi daya da Nema. Sai a kwantan mako na 7 Irana da ESGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale anya banza da banza. A kwantan mako na 5 Jan Gwarzo ta shakashi a Maradi daya da biyu a hannun AS Guard National du Niger. A kwantan mako na 6 Jan Gwarzo ta Maradi ta yi 1-1 da Liberté Football Club ta birnin Yamai. Daga nan sai aka ci gaba da buga a mako na 10 na wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger inda Liberté ta wa Olympic 2-1 sai GS ta wa AS Guard National du Niger ci 1 da Nema. Jan Gwarzo ta Maradi a Maradi ta shakashi banza da 1 a hannun Akokana. Espoir ta yi banza da banza a da magaram da Irana ta Arlet jihar Agadez. CAS Duan ta Custom ta wa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale 2-1. Ta Asini Jelek ta nasara 1 da banza gaban AS Fanta Sozoji. Idan muka dubi jadawalin wasannin kwallon kafa na Super League na football na jamhuriyar Niger, ta farko dai ita ce AS Fanta Sozoji mai maki 20, ta biyu AS Guard National du Niger da maki 17, sai ta uku AS Police ita ma tana da maki 17, ta hudu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale mai maki 17 ita ma, ta biyar AS Nigelec ta wutar lantarki da maki 17, ta shidda AS Duan ta Custom da maki 16, Irana ta wurin hako ma'adanin uranium a Arlet jihar Agadez tana ta 7 da maki 15, sai Liberté ta babban birnin Yamai tana ta 8 da maki 12, Salis Sporting Club ta babban birnin Yamai tana ta 9 da maki 12, ta 10 ita ce GS tawa da maki 11, sai Olympic Football Club ta babban Yamai tana ta 11 da maki 11, sai ta 12 a Kokana ta Arlet jihar Agadez mai maki 10, Espoir ta da Magaram a Zandar tana ta 13 da maki 8, ta 14 ita ce Jan Gwarzo Football Club ta Maradi mai maki 4 Kacal. A ci gaba ko da wasanni 16 na kofin kwallon kafa na club zakarun kasashen su a nahiyar Ture na Champions League. A yau ana ci yanzu haka ana gab da tashi a wasan da ya hada Liverpool ta Britania a Anfield da Real de Madrid ta kasar Spain, sai wasan da ke hada Eintracht Frankfurt ta Jamus da ke karbar bakuncin Napoli ta kasar Italia. Yanzu haka a bangaren shirye-shiryen wasannin kwallon kafa ta duniya ta mata ta hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da za ta wakana kasashen Australia da New
New Zealand daga 20 ga watan Yuli zuwa 20 ga watan August na wannan shekara ta 2023. Kungiyoyi daban-daban na duniya na kwallon kafa na mata na ci gaba da kimtsawa, inda a wasannin na kwallon mata da ake can ana kwamfalar kasar Faransa ana gogawa yanzu haka tsakanin Faransa da Norway, sai kasashen Denmark da Uruguay da na barsu a minti na 21 da misalin karfe 6 da minti 25 agogon Niger Nigeria suna kankan kat daya da daya da zo nan. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Haruna Mamman bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Yau Talata, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi kasar Russia da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin Kherson dake kudancin kasar, bayan harin makami mai linzami da ya sanadiyar mutuwar mutane 5 tare da jikkata wasu 16. Zelensky ya kafe a manhajar aika sako ga jama'a ta Telegram cewa a tashar mota da yankunan gidajen fararen hula da wani babban gini da kuma tashar zirga-zirgar jama'a an taba su. Rundunar sojin Russia na ci gaba da lugudan wuta akan Kherson. Har ila yau suna kashe fararen hula ba ji ba gani. Yau Talata, Jill Biden za ta tashi domin ziyarta ta farko a nahiyar Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka, tare da shirin tsayawa a Namibia da Kenya, a cewar Father White House. Biden za ta mayar da hankali ne kan karfafawa mata da matsalolin ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya addabi sassan nahiyar. Za ta kasance jami'ar Father White House ta farko da za ta ziyarci Afirka a bana, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wata sabuwar dabara dangane da nahiyar, tare da yin alkawarin ziyartar manyan kasashe. Shugabar Taiwan ta ce tsibirin mai cin gashin kansa zai zurfafa alakar soja da Amurka. Shugaba Tsai Ing-wen ta yi wannan alwashi yau Talata, yayin wata ganawa da 'yan majalisar dokokin Amurka da suka kai ziyara a birnin Taipei. Ta ce Taiwan za ta ƙara yin haɗin gwiwa tare da Amurka da sauran abokan dimokuraɗiyya don tunkara kalubale masu ƙarfin gaske kamar faɗaɗar mulkin kama karya da sauyin yanayi. Hukumomin Pakistan da Taliban na Afghanistan suna tattaunawa a yau Talata don warwar bambance-bambancen da ya kai ga rufe iyakarsu mafi hada-hada kwanaki 2 da suka gabata, inda dubunnan manyan motocin ɗaukar kaya da matafiya a ɓangarorin biyu suka makale, a cewar jami'an ƙasashen biyu. 'Yan Taliban sun rufe hanyar wucewa ta Tokham tare da makwabciyar ƙasar da ke gabashin ƙasar a ranar Lahadin da ta gabata, suna zargin jami'an shige da fice na Pakistan da rashin mutunta 'yan Afghanistan, musamman ma waɗanda za su je neman magani Pakistan. Har ila yau tashin hankalin ya haifar da 'yan rigajeruwa a rangama tsakanin jami'an tsaron ƙasashen biyu akan iyakokin da ke kusa da su ta 'yan sa'o'i, inda suka kashe wani mai gadi na Taliban tare da raunata wani sojan Pakistan, inji majiyoyin tsaro. Daga ƙarshe wasu 'yan sama jannati biyu na Rasha da wani na Amurka za su ci gaba da zama a tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS na tsawon watanni 6 saboda lalacewar da jirginsu ya yi na Rasha. Sergei Prokofiev da Dmitry Fetelin da Frank Rubio sun shirya kawo ƙarshen zamansu na watanni 6 a cikin tashar sararin samaniya ta ISS a ƙarshen watan Maris. Amma hukumar kula da sararin samaniya ta Rasha, Roscosmos, ta faɗi yau Talata cewa 'yan sama jannatin uku za su ci gaba da kasancewa a sararin samaniya har zuwa watan Satumba.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, don Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleimani, yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma'assalam. We'll be right back.